Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mintoci 19:31:49:60 sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu kanun labarai.
To mutumin da aka gabatar dan cike gurbi a kotun kolin Amurka Neil Gorsuch ya ce babu wani wanda ya gindaya masa wani sharadi na zama dan anshin shatan shugaban kasa. Kasar Burtaniya ta fadi je talata cewa za ta hana matafiya shigowa da kayan lataruni masu dan girma ta jiragen sama daga wasu kasashen gabar ta tsakiya. Sannan wani harin kunar bakin wake da aka kai ta mota ya halaka mutane biyar ya kuma raunta ta wasu 11 a Somalia.
To kanun labaran kenan, a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kammala bincikenta game da rikicin Ileife na jihar Osun.
An sami nasarar cafke waɗanda ake zargi 38 a cikin wannan adadin, kuma an sami guda 20 da hannu dumu-dumu cikin karkashin 'yan Najeriya 46 a wannan rikici.
A jihar Niger ko ciwon sankarau ne ya kashe mutane har 16.
Yanzu a Niger wannan local government namu guda 4 muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan, kuma bamu ji dadi ba gaskiya, mun rasa rayuna guda 16.
Haka muna da tattaunawa da muka yi da abokin aikin mu Salu Garba da ke halartar taron da babban bankin duniya ya shirya akan tasirin kasa ga bani Adama. Sai sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Mutumin da aka gabatar don cike gurbi a kotun kolin Amurka Neil Gorsuch ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawa jiya da talata cewa babu wani jami'i a gwamnatin Trump da ya matsa masa lamba cewa ya dau alkawari kan yadda zai kada ƙuri'arsa kan muhimman batutuwan da za a kawo gaban kotu a shekarun da ke tafi. Ni ba na ra'ayin sa alkalai su dau alkawari gabanin nada su, a cewar Gorsuch, alkalin kotun kolin tarayya ga kwamitin majalisar dattawa kan shari'a. Ya kara da cewa babu wani jami'i mai tasiri kan nada ni da yasa na dau alkawari kan yadda zan yanke hukunci game da wani abu. Ni ban da matsala wajen yanke hukuncin da zai dadada ko saba ma duk wata jama'iya. Waɗannan kalaman na Gorsuch a farkon rana ta biyu ta zaman tantance shi sun zo gabanin wasu jerin tambayoyi masu sarƙaƙiya da 'yan majalisar dattawan, musamman ma na jama'iyyar Democrat, suka masa kan wasu alƙawurra masu cike da takaddama waɗanda Trump ya yi. Cikinsu akwai batun maido da dabarar tatsar bayanai daga 'yan ta'adda ta wajen gana musu azaba, da takaita shigowar musulmi Amurka, da kuma nada alkalin da zai rushe hukuncin da aka yanke a shari'ar Roe v. Wade a kotun koli a shekara ta 1973 wadda ta baiwa mata damar zubar da ciki. Dama bisa al'ada, alkalan da akan zaba don cike gurbi a bangaren shari'a ko 'yan ra'ayin Democrat ne ko masu ra'ayin Republican ne, yayin tantance su sukan iya da a takura su bayyana ra'ayinsu kan wasu muhimman batutuwa da ke gaban shari'a. Haka nan ma shi Gorsuch ya yi.
Kasar Burtaniya ta faɗa jiya talata cewa za ta hana matafiya shigowa da ƙananan kwamfutoci da akan rike a hannu ko kuma akan dagwara a cinya da kayan lataroni masu ɗan girma, muddin sun fito ne daga wasu ƙasashe 6 na gabas ta tsakiya bayan mataki makamancin wannan da Amurka ta ɗauka. Sabon umarnin na Burtaniya zai haramta shigowa da duk wani kayan lataroni mai tsawon santimita 16 da faɗin santimita 9 da kuma kaurin santimita 1.5 a duk wani jirgin saman da ya fito daga ƙasar Turkiyya, Lebanon, Jordan, Masar, Tunisia da Saudiya. Tun da farko a ranar Talata, hukumar tabbatar da tafiyar wato lafiyar matafiya ta Amurka ta bayar da umarni makamancin wannan ga matafiya a jiragen sama da kan tawo daga wasu filayen jiragen sama 10 na gabas ta tsakiya.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani harin bom din da aka kai ta wata mota ya halaka mutane 5 ya kuma raunata wasu 11 a wajen wani wurin duba ababen hawa dake daura da fajar shugaban kasa a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a jiya Talata. Wani mai magana da yawun gwamnatin yanki ya ce harin bom din ya auku ne a harabar babban dandalin kasa. Ya ce 3 daga cikin waɗanda suka mutu din sojoji ne. Kungiyar Al-Shabab mai tsaurin ra'ayin addini ta dau alhakin kai harin. Wannan kungiya mai alaka da Al-Qaida ta kai hare-hare da dama a birnin Mogadishu, ciki har da harin bama-bamai da bindigogi kan otel-otel da wuraren cin abinci da jami'an gwamnati sukan je. Kungiyar ta'adda ta Al-Qaida na ɗaya daga cikin manyan kalubalolin da shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad yake fuskanta. Mayakan na Al-Shabab sun ayyana shi a zaman wanda yarda suna masu gargadin 'yan Somalia cewa karfa su bashi goyen baya.
Jiya Talata da kyar 'yan Republican suka amsa cewa akwai abinda chairman din kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri Davis Nunes ya bayyana da wata babban ayar tambaya game da makomar gwamnati mai ci. Bayan da shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya bayyana cewa hukumar tasa tana binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump da kasar Russia. Haka zalika ma a zaman majalisar da ta gabata da kyar 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican din suka ambaci fitowa karara da Comey yayi watsi da zargin da Trump yayi cewa tsohon shugaba Barack Obama yayi tatsar bayanai game da shi a yayin zaben shekara 2016 kana sun kisu cewa na abu akai ko a yayin da wasu suka tashi ko a yayin da suka tashi daga wata ganawa da shugaba Donald Trump wanda ke kokarin zawarcin su don samun isasshen kuru'u na amincewa da sabon kudirin doka na shafewa da kuma mai gurbin dokar sauƙaƙe mata sauƙaƙe ma majinyaci samun lafiya wanda aka fi sani da Obamacare. Da gaske ake yi kuwa abinda dan majalisar wakilai Walter Jones dan jam'iyyar Republican daga North Carolina ya faɗa kenan bayan da aka tambaye shi ko shin shugaban kasa ya tabo batun zargin na tatsan bayanai a yayin ganawar gabanin kura'ar da za a kada kan sauƙajin yadin ranar Alhamis.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fuskanci caccaka mai tsanani saboda yanke shawarar da yayi cewa ba zai halarci taron ministocin kasashen da ke kungiyar NATO da za a yi a Brussels a watan gobe ba, da kuma bayyana cewa zai ziyarci Russia wani lokaci a watan Afrilu. A taron manema labarai da ma'aikatar harkokin waje ta kira jiya Talata, muƙaddashin kakakin ma'aikatar Mark Toner ya amsa tambayoyi da dama na manema labarai game da taron na NATO. Ɗaya daga cikin manema labaran ya ce an gaya masa cewa NATO ta yi ma Tillerson tayin ranaku daban-daban na gudanar da taron don ya samu sukunin zuwa. Amma Toner ya ƙaryata wannan. Ya ce matsalar na da nasaba da yadda ake takaddama kan lokacin taron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da binciken da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kammala game da rikicin Ile Ife na jihar Osun. Kuma ta samu mutane har 20 da hannu dumu-dumu. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton da ya aiko mana.
It should be recalled that consequent on the unfortunate clashes, disturbance of public peace and mayhem that occurred in Ile-Ife, Osun State on the 8th of March 2017, which resulted in loss of life. The inspector of police.
In za iya tunawa, biyo bayan rikicin da aka yi a Ile-Ife na jihar Osun, ran 8 ga watan Maris din wannan shekara, wanda ya san da ya rasa rayuka, Sofeta Jidar ƴan sandan Najeriya ya aike da wata rundunar shiga tsakani da suka haɗar da sassa 5 da ƴan sandan kwantar da tarzoma da kuma na faɗa da ta'addanci. Ƴan sanda na yau da kullum da ma ƴan sandan da ke faɗa da ƴan fashi da makami suka yi wa Ile-Ife tsinke, kuma cikin nasara an sami nasarar
tafke waɗanda ake zargi 38 a cikin wannan adadin kuma an samu guda 20 da hannu dumu-dumu cikin karkashin ƴan Najeriya 46 a wannan rikici
but 6 people were killed to be precise in the crisis
to ko zaka bana bayanin su wane ne aka karkashe din
I want to equally let you know that these people that were killed were innocent people innocent
ina san da ya gaya ma cewa waɗannan mutane da aka karkashe su sune waɗanda basu ji ba basu gani ba haka kurum aka afka musu babban abin bakin ciki ne wannan wannan ne ma sa su feta jar ne ɗan sandan Najeriya da kansa ke sa ido akan wannan bincike kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu
inspector general police and this has yielded results
ko ina waɗannan mutane da kuka cirke suke a halin yanzu
18 of them that were not involved were investigated and released
18 da ba a same su da laifi ba mun sallame su yayin da sauran mutane 20 din da suka tafka wannan aika za a gabatar da su gaban kotu
and are found to be culpable are going to be charged to court
kalaman kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya kenan CSP Jima Moshut da muke tattaunawa da shi a nan Abuja Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
zauna lafiya sata gujiya zama la ulabiya shine cigaban Najeriya
Allah ya sauka a can jihar Niger ko cutar sankarau ce ta kashe mutane 16 kana wasu sam da 30 na kwanci a asibiti ga Mustafa Nasir ba tsaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
kawowa yanzu dai gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 16 daga cikin mutane 31 da suka kamu da cutar sankarau a wasu ƙananan hukumomi guda 4 dake cikin jihar Niger Kananan hukumomin dai sun hada da Agwara, Rijau, Magama da kuma karamar hukumar Kwantagora. A wani taron manema labarai da yammacin Talatan nan da ta gabata, kwamishinan lafiya na jihar Niger, Dr. Mustapha Jibril ya ce lamarin fa yayi matukar tayar da hankalin su bisa la'akari da yadda al'amarin cutar ke kara ta'azzara kamar yadda yayi karin bayani
yanzu a Niger wannan local government namu guda 4 muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan kuma bamu ji dadi ba gaskiya mun rasa rayuna guda 16 duka wannan rayuna kuma mun rasa su a gida ne saboda mutane da suka kama da wannan cuta din suna ta tunanin cewa mayu ne ke kama da mutum mun basu je hasibiti ba shine babban matsalan da muke samu amma muna kokari mu tabbatar da cewa muna ƙara fata daga kan jama'a mu gaba daya muna kokarin hadin kai da masu duba marasa lafiya na gargajiya namu domin su ma in yan kawo musu irin wannan cutan suka gani su sanar da mu domin abin da ya kamata yi
a yanzu haka dai commissioner lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce sun tura jami'an su dauke da magunguna da kuma fadakarwa ga jama'a akan kaucewa kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a domin tabbatar da ganin an tsaida yaduwar cutar
akwai ma'aikata ƙasa yanzu nan muna da hasitocin mu da take suke wurin duka an sanar da su muna da kuma ma'aikatan local government namu da su ma duk an sanar da su muna da wanda ake cewa district notification surveillance and notification officers namu su ma duk kowa yana sane yanzu nan kuma kowa na ana bincikawa a tabbatar da cewa ana bin lungu-lungu a tabbatar da cewa babu mutane da suke da wannan cutar kuma wanda aka gani da shi a yi kokari a kai su hasbiti da wuri
bayanai dai sun nuna cewa cutar ta sankarau na ci gaba da yin barazana musamman a wasu jihohi guda 20 da ke fadin Najeriya al'amarin da ke nuna akwai matukar bukatar daukar matakin gaggawa domin ceto rayukan jama'a Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Ubangiji sarkin baiwa
To a farkon makon nan ne babban bankin duniya ya fara taron kasashen duniya akan tasirin kasa ga bani Adama a duk inda yake cikin duniya Na kira abokin aikin mu Salu Garba daga ɗakin taron kuma na fara tambayansa ne ko menene wannan taron ke son ya cimmawa
makasudin wannan taron. Tattalin arziki, bayan da za a ci gaba da tattalin arziki, idan babu kasa da jama'a za su yi amfani da ita, walau kai manomi ne ko makiyayi ne ko su kake yi ko kuma masana'antu ce, wannan kasa da ita ce ake tinkaho da ita. To idan mutane suka samu matsala game da yadda za su samu kasa su yi amfani da ita don su ci gaba, to lallai za a talautar da su. Mutum baya da inda zai yi muhalli, baya da inda zai zauna ko shago ma yake nema ya tansa a san shago sai da wani abu babu, to kaga an kurinta masa. Kasashe kamar Najeriya akwai misalai da yawa. A dau kiwo da aikin noma, shi kiwo sana'a ce, noma ma sana'a ce, da haka makiyayi yana buƙatar kasa, shi mai manomi yana buƙatar kasa. Nan ne mahukunta ya kamata su shigo su daidaita tsakaninsu, kowa ya samu kasa daidai gwargwadon abin da yake nema domin ya ci gaba da sana'arsa, don kada tattalin arzikin ƙasa ya karye. In ya karye kuma tattalin arzikin ƙasa ita zai karye. Haka kuma aka ce idan babu kasa, idan ba kula da kasa ba, kai a zaman lafiya ma zai wuya. An sha yaki a duniyar nan domin kasa. Tun sai azir ake yaki domin kasa, har yanzu ana ci gaba da yaki domin kasa. Mutane na faɗa tsakaninsu akan iyaka cewa nan ne kasar mu ta yi so, a'a can ne kasar ku take.
To Salu, me ake yi ko kuma me taron zai yi ko kuma yake fatan ganin yayi domin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin?
Group din Transparency International, na ɗaya abin da suka ce tsare gaskiya, kowace kasa ta aiwatar da ayyukan da bisa gaskiya bisa ka'ida. Idan ba a nuna bambanci ba, idan ba a nuna son kai ba, idan aka sa kuɗi ko wani abu da ya kamata a tanadi ƙasa da shi an sa shi, in kuma doka ce kowa ya bi, misali da inda mutane ke haƙan ma'adanai, sai yaya gwamnati za ta bar wuri mutum ya zo sai ya haƙo ma'adanai ya kwashe kayan shi ya tafi ya sayar ya samu kuɗi, amma ya gurɓata wuri ya farma mutane wurinsu haka nan, noma ba za ta yi ba, tafiya ma da wuya. To irin wannan an bari wannan wurin an cuci mutane, shi yasa aka ce ya kamata a ce akwai dokoki. Kai in ka zo haƙan ma'adanai a wuri ko ka rufe ko ba ka rufe ba, dole za akwai doka da za ta ce taso kaza za ka ba mutanen wurin don a gyara muhallin.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 har da dakika 51. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin za mu ci gaba da duba kalubale da gwamnatin shugaba Buhari take fuskanta biyo bayan kalaman kakakinsa Malam Garba Shehu cewa ‘yan takarda ba sa yi wa gwamnatin adalci. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin 20 ga watan nan jaridar Daily Trust ta Najeriya ta wallafa sanarwar da aka ce kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ne ya ba da ita yana zargin ‘yan takarda waɗanda yake suna sukar gwamnatin shugaba Buhari cewa ba ta taɓuka komi, alhali tana gudanar da ayyuka masu yawa da suke taimaka ko za su taimaka a rayuwar talaka. Daga nan ya lissafta ci gaba da gwamnatin ta samu ta fuskar rage farashin taki, matakai na samar da hasken lantarki daga ƙarfin rana, da kuma uwa uba ƙasa ta fara zama mai dogaro da kai wajen wadata al'ummarta da abinci. To amma masu lura da al'amuran yau da kullum suna zargin cewa wasu matsalolin gwamnatin ce da kanta ta jawo wa kanta, saboda la'akari da cewa ba ta baiwa 'yan ƙasa bayanai kan alƙiblarta. Ga misali daga bakin Malama Maureen Kabrun lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja saboda tsadar rayuwa.
Ba wai mun fito mu ce we are anti government bane ko muna adawa da gwamnati bane, a'a mun fito ne mu nuna rashin jin dadin mu da policies na gwamnati, because tunda gwamnatin nan ta shiga May 29, 2015, so dai kawai shugaban kasa ya addressin din mu, and that was on that May 29. Duk sauran wani address din da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita in yayi tafiya waje Turai in aka interviewin din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home. Amma in yana Nigeria ba ma jin maganar shi, ministocin shi ma ba ma jin maganar shi. So dai kawai kuma yayi media chat, and this was in December 2015. Tun lokacin nan kana da iyali, in kana gida baka magana da matanka, baka magana da yaranka, baka magana da ƴan uwanka. To ai mu muka fito muka yi zabe, muka dangwala masa lokacin election March 28. A saboda haka muna da kowanne right, in suna yin abin da bamu ji dadi ba za mu fito mu faɗa musu.
Kan haka na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero dake Kano, me yasa gwamnatin shugaba Buhari take da matsala wajen yi wa ƴan ƙasa bayani kai inda ta sa gaba ne?
Da dadewa mun yi bayanin cewa akwai gyara game da yanda gwamnati take fitar da bayanan halin da take ciki. Mun dake da bayanin cewa akwai buƙatar wato talaka ya ko waɗanda ake mulka su zamana suna tafi tare da gwamnati, ma'ana gwamnati tana tafiya tare da su wajen yi musu bayanin halin da take ciki da matakan da take ɗauka, musamman abubuwa da za su shafi rayuwar ɗan adam kai tsaye, irin harkar abinci da harkar abin hawa ma. A yayin da kace za ta taɓa harkar sufuri da harkar abinci, to ka san za ta taɓa harkar mafiya yawan, za ta taɓa rayuwar mafiya yawan ƴan ƙasa. Don haka kana buƙatar cikakkiyar wayar da kai da ilmantarwa da neman al'umma su jure haƙurin wato mawahalar da za ta zo saboda alherin da zai biyo baya, mutane su fahimci haka. Shikenan.
Kana
wannan bayanai sun yi sauki ba ta bayarwa.
Menene damuwar ta yasa ba ta ba da waɗannan bayanan?
Babban abin da za a zata shi ne ba su da ko wadatattun ma'aikata ko ƙwararrun ma'aikata ko duka biyun waɗanda suke da haƙƙin da za su dinga bibiyar halin da gwamnati take ciki a dukkan ɓangarorinta, suna sanar da al'umma ɗin.
Wannan zargi ba yau aka, wasu masana daga cikinku sun gaya mana cewa lokacin da shugaba Buhari yake gwamnatin soja wannan matsala tana nan, shi yasa ai
wannan shi ya kawo mu matsala ta biyu, ita ce ta cewar gwamnatin tana da jan ƙafa wajen ɗaukan matakan gyara. Wato in ma an musu uzurin cewar suna sauraron koke-koke da kuma haskawa da ake na cewa a gyara wasu abubuwa, to kuma suna da jan ƙafa wajen ɗaukan matakin gyara, wanda kuma watakila ma ba ruwansu ne da duk waɗannan ra'ayyukan da ake ta faɗa. Watakila abin da ya faru kenan a wancan zubin da ya zo a matsayin shugaba na soja, kuma abin da yake faruwa kenan yanzu. Tunda su sun san me suke so su yi, ko ma ne ƴan ƙasa za su ce ba ruwansu, su dai sun san alheri suka nufa, don haka shi zaki.
To
wannan kuma nau'i ne na kuskure a shugabanci, musamman na demokaradiyya.
Wani mataki da gwamnati ta ɗauka ita ce matakin hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa, ma'ana daga kan tudun ƙasa. Shin akwai bayanai da ƴan ƙasa suka samu daga gwamnati dangane da wannan mataki, kuma kana ganin jama'a sun fahimce ta?
To wannan matakin shi ma wato idan aka dube shi da kyau alfani ne ga ƙasa da alheri, domin ba daidai ba ne a maida ƙasa wato wata bola na cewar duk ƙasar da ta gama amfani da motarta ta kawo ta zube, duk kuma ƙasar da ta yi sabbin motoci da take son ina masu kuɗin suke da ba abin da za su yi da shi su kwasa su yi su shigo da shi. Kuma musamman maganar biyan harajin nan, akwai waɗanda suke kyautata zaton abin da ya haɗa majalisa da shugaban kastam, saboda ƴan majalisan nan suna shigowa da motoci gingima-gingima masu tsada waɗanda ba sa so su biya wa haraji, shi kuma ya ce sai sun biya musu haraji, shi ya sa suke ta wannan rigima. To sai mutum ya yi mamakin me ya sa irin waɗannan bayanan ba za a fito a yi su ba, kuma in an ji ana yin su a gefe ne, ya sa ba za a fito da su a fadin matsayar gwamnati a kansu ba. Wannan dai shi ma zai daga tabbatar maka da cewar akwai karancin bayani ta yadda za a tafi tare da talaka a matakan da gwamnati take dauka.
Wani zargi da wannan gwamnati take fuskanta ita ce cewa kamar da ka faɗa a dazu ita ce gwamnati ce da ba ta karban shawara. Alama ko ya fito daga wasiƙar da aka tsegunta wa kafafin yaɗa labarai da gwamna wanda yake na hannu wanda shugaban ƙasar ne ya ce masa ya takarar gwamna. Kuma shugaban ƙasar ya fito ya ambaci Nasiru El-Rufai a matsayin mutumin da ya shawo kansa ya ce masa ya sake yin takara. Amma Nasiru El-Rufai ya rubuta takarda cikin watan Nuwamba, akwai wacce ya rubuta ta cikin watan Afrilu ita ce ta farko. Ta biyu ita ce wadda aka rubuta ya rubuta cikin watan Nuwamba, amma kuma kusan duk abin da ya faɗa ba ka ganin wani abu. Me ke damun gwamnatin shugaba Buhari ne?
A sarari ike manyan abubuwan da suke damun gwamnatin shugaba Buhari shi ne, na ɗaya a cikin gwamnatin akwai rashin fahimtar juna da rashin haɗin kai ta yadda shugabanni suke gwada kansu da kansu, wannan istoci wannan kamar yadda aka gani a magana tantance shugaban FCC da kuma hukumar tsaro ta farin kaya. Haka kuma a sarari yake cewar ina daga cikin abin da yake damun gwamnatin shugaba Buhari cewar wato ma'aikatan da suke rike da manyan madafin iko ana musu zargin ko dai yan dagaji ne ko kuma sune waɗanda suke sune yan takardar da Garba Shehu yake faɗa waɗanda suke so su rusa gwamnatin. Saboda matakan da ake ɗauka ba a tunanin abin ba a tunanin ya za a samar da sauki, sannan kuma suna cin karo da juna kamar ba a cikin gwamnati ɗaya ake ba.
Akwai masu ganin cewa kamar shugaba Buhari bai da tasiri kan gwamnatinsa, ma'ana kowa na yin gaban kansa, shi yasa al'amura ba su tafiya yadda su kamata. A fahimtar ku me yake faruwa ne?
Akwai alamun babban abin da watakila yake janyo wannan shi ne yadda gwamnatin take cike da wato tsofaffin shugabanni na gwamnatin da ta gabata. Wato tun zuwan shugaba Buhari bai buɗe gwamnatinsa ya janyo waɗanda suka yi imani da aƙidarsa da tafiyarsa ya dasa a muƙaman da suka dace ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma mako na gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidai sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida Sabu, sai rana ta yau a ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara takaice.
To a takaice, mutumin da aka gabatar da shi don cike gurbi a kotun kolin Amurka Neil Gorsuch ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawa jiya Talata cewa babu wani jami'i a gwamnatin Trump da ya matsa masa lamba cewa ya ɗau alkawari kan yadda zai kada ƙuri'arsa kan muhimman batutuwa da za a kawo gaban kotu a shekaru da ke tafe. Ƙasar Burtaniya ta faɗi jiya Talata cewa za ta hana matafiya shigowa da ƙananan kwamfutoci akan wato da akan aje kan cinya da sauran kayan lataroni masu ɗan girma, muddin sun fito ne daga wasu ƙasashe shida na gabas ta tsakiya bayan mataki makamancin wannan da Amurka ta ɗauka. Jiya Talata da ƙyar 'yan Republican suka amsa cewa akwai abinda ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri David Nunes ya bayyana da wata babbar ayar tambaya game da makomar gwamnati mai ci bayan da shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya bayyana cewa hukumar tasa na binciken yiwuwar alaka tsakanin gwamnati mai ci da kuma gwamnatin Rasha.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa da Chubahiro Jodo ne da engineer Mujim ni Ladan Ibrahim ke cewa sai anjima da hantsi mun da muku da wani sabon shirin.